A ‘yan kwanakin nan hare-haren ‘yan bindiga a jihar Zamfara na ƙara kamari, inda a wannan karon suka yi rin mikiya a wayansu ƙauyuka da ke gundumar ɗan kurmi a ƙaramar hukumar mulkin Maru, inda al’ummomin yankin suka bayyana irin yadda ‘yan bindigar suka yi musu cin kaca tare da yin garkuwar ɗaruruwan mutanen ƙauyen, kamar yadda wani tsohon kansalan yankin Ilyasu Salisu ya bayyana yadda lamarin ya faru.
Inda suka shigo an ga kamar an suka shahin manya kamar su Yalwa, Akoda, Bata, Makini, Sabo Tunga. Inda suka shigo da motoci akwai Kanta kwara goma, akwai Izuzu, kila Toyota kwara biyar, akwai Gwab kwara goma. Suka dinji kwasu buhuna da shinkafa da gero da masara da dawa. Kuma sun kashe mutum 17, suka ɗauki mutum 22. To daga baya sai ga su sun sake dawowa sun ɗauki sama da mutum 521.
Ta yaya kuka san an ɗauki mutum 521?
Akwai manya an kashe musu mutum 7, an ɗaukar musu mutum 100. Akwai Kaboso an kashe musu mutum 5, an ɗaukar musu mutum 100. Akwai Yalwa an kashe musu mutum 2, an ɗaukar musu mutum 50. Akwai Koda da Fafada an kashe musu mutum 1, ko Kagari an kashe mutum 1, an ɗaukar musu mutum 50. Akwai Makini da Sabo Tunga waɗanda su da ƙididdiga da muka yi ba mu samu bayanan kashe mutanen su ba da waɗanda aka ɗaukar musu har yanzu.
Shi ma Shehu ɗan Hodiyo ɗaya daga cikin waɗanda suka shaidi faruwar lamarin. Ya bayyana tashi hankali da kaduwa da suka tsinci kansu a lokacin da lamarin ya faru tare da miƙa kwambara ga mahukunta da su kawo ma al’ummomin yankin ɗauki.
Yanzu ga mutane na ana cikin tashi hankali da rudani, kuma an nemi mutane a kawo gudunmawa, muna ta neman gudunmawa daga gare mu, kun ba mu da lambar da za mu samu, ku shine muka ce don Allah da Annabi a taimaka mana, a taimaki rayuwar al’ummanmu da a cikin ƙasa ga don darajar Allah don albarka Annabi Muhammad. Yanzu muna cikin halin kakanikai, menene halin kakanikai? Mutanen nan wani ma bai san inda yake ba. Zaka isko mutum saboda gudu ya waɗe ya kare, zaka isko waɗanda kuma su kuma ga suna an kashe su. Yanzu mutane wasu sun koma su ɗan samu abincin da za su rukowa, an sake an jiyo su in ji ɓarayin sun ceri.
To sai dai Alhaji Bello Muhammad Jabaka, shugaban na ƙaramar hukumar mulkin Maru, wanda ya bada tabbacin faruwar lamarin, ya yi bayani akan irin yadda lamarin ya faru.
Information ɗin da nake samu a tsakanin Yalwa da wani ƙauye, akwai faɗa da ya ɓarke ɓarayi wa junansu, to sun kashe ɓarawo ɗaya. To da ‘yan uwan ɓarawon suka sami ainihin wannan gawa ta ɓarawo, to sai suka zo suka horma mutanen wannan ƙauye, jiya sun ɗauki mutum 4, sai aka kashe mutum guda. To yau kuma suka dawo suka tattara mutanen ƙauyen nan, suka kwashe su, sun kwashi kusan mutum 300 da bayanin da ke zo min. Sannan kuma suka zo da motoci suke ta fashe gidajensu suna kwashe musu abinci, sun kwashi buhuhuwan masara da na dawa da sauran kayan abincinsu. To bayan haka kuma ɗazu sun dawo sun kashe kusan mutum 7 ga wani ƙauye na kusa ga wannan ƙauyen na Yalwa, to kuma sun tafi da wasu mutane.
Yanzu a yanzu dai akwai da yawa daga cikin al’ummomin yankin da ba a san inda suke ba, yayin da wasu suka hijira suka koma garin da za su samu mafaka domin gudun harin 'yan bindigar. Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na Murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.